Yau da gobe. Daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Baya ga haka kuma za a iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Litinin 11 ga watan Nuwamba na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa Najeriya tare da wakiliyar mu Ruqayya Basha. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Zama masu sauraro barkanku da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon zango na shirin yau da gobe. Kamar yadda kuka sani, shirin yau da gobe shiri ne dake wato tattauna kan abin da ya shafi zamantakewar rayuwarmu na yau da kullum. A yau dai shirin zai tabo wato mata, musamman ma matan aure har ma da maza, wato inda maudu'in mu zai tattauna akan abin da ya shafi tsangwama daga uwar miji. Ba ta iya girki ba, ba ta da tsafta, ga ta ba ta da tarbiyya. Ba ta da kunya san wannan matar taka, tai ta jiji da kanta. A'a ni wallahi uwar mijina ta cika tsangwama. Kwata-kwata mutum ba zai taba sakewa da mijin shi ba. Mijin ka bai isa siya maka abu ba sai a ce a'a ai sai an sayawa mahaifiyar shi. Mijina bai isa ya dan kawo wani dan bakal leda ba musamman in kuna gida daya, yace ai ita ma ta ce sai da ita za a yi wannan abubuwan. To ma sauraron mu ire-iren korafe-korafe kenan daga gefen uwar miji da kuma matan da, inda shi kuda sai dai ya zama mai biyayya saboda ba da namijin da ba zai yi wa mahaifiyar shi biyayya ba. Kazalika za mu leka fagen hira da gwarzuwan mu na wannan mako, sannan kuma za mu gazaya fagen kwalam da makulashe domin jin wani kalan girki bakwar mu a yau za ta gabatar mana. Sai ku kasance tare da mu domin jin yadda tattaunawar namu zai kasance. Sunana Ruqayya Basha. Toma dalla sai a cikin zaurin muna tare ne da
Jamilu Maska,
Ummu Kulsum Muhammad Nura,
Habiba Alhassan.
To haka yake, in muka fara da malama Ummu Kulsum, kin ji dai maudu'in da zamu tattauna, wato abin da ya shafi tsangwama daga uwar miji. In aka ce wannan tsangwama daga uwar miji ne abin yake nufi?
In aka ce tsangwama daga gurin uwar miji, ana nufin uwar miji ta sa sarkata a gaba, walau suna gida daya ko ba sa gida daya. So wani abun ma yana fara tun kafin ma auro ita yarinya. Ita uwar za ta nuna cewa ita ba ta kaunar wannan yarinyar ta shigo cikin familinta, ta shigo cikin zuri'arta. So shi kuma yaro zai kafe kan cewa shi fa ita yake so. To da zaran ya auro ta, in aka ce uwar mijin ba ta kaunar ta, to tsangwama za ta shigo. Za ta nuna kwata komai sai bata iya ba, kwata-kwata bata iya ba, ko da tana kyautata mata to ba za ta taba gani ba saboda wannan kiyayyar da take yi mata. To wannan shine ake nufi da tsangwama. Yawa, sannan kuma wata kuma ita da kanta take kirkira muwa kanta har a fara tsangwaman nata. Za a auro ki, ana son ki, uwa tana so, uba na so, dangi, kanye, kowa yana son ki. To sai ki bullo da wani halayya wanda su din ba sa jin dadi. Sai ki kokarin ki raba shi dan nan da mahaifiyar shi, ki raba shi da ƴan uwan shi. so irin wannan idan ya faru sai kiga gaba ɗaya kuma an koma ana tsangoma a koma kuma da cewa ai ba dangin mijinta ba sa santa ba sa santa so wannan shi ake nufi da tsangoma na uwar miji ko dangin miji gabaki daya
to mallam jamilu kaji abinda malama ummu kutun ta fada kai na miji ne kuma ka san abubuwan da ke faruwa a gida wato gidajen aure tsakanin matan da da uwar miji to kuma inda a wani gefe zaka ga in aka duba zaga uwar miji tana da wato hakkin da danta ya kamata ya sauke akan ta haka zalika ita ma matan tana da nata hakkin to amma kuma a hakan sai kaga tsakanin mahaifiya da matar da sai ya zama kamar suna kishi da junan su ko me yasa haka yake kasancewa shin wani lokaci rashin adalci ne daga wajen dan namiji ko ko yane ne abin yake
assalamu alaikum akwai abubuwa da yawa da suke iya sawa a samu irin wannan dabi'a na tsangwama kamar yadda ita aboke hira ta fada wasu lokutan yakan zama daga laifin ita matar ne saboda nau'i na rashin biyayya ko nau'i na rashin girmamawa da rashin bada matsayi wanda addini ma ya ba uwar miji ko kuma dangin miji tunda daga ran da kika aure mutum to mahaifiyar shi ta zama mahaifiyar ki mahaifinki ya zama mahaifinta haka dangin shi ya zama dangin ki dole ne yake girmama su to akan samu irin wannan wani lokacin kuma rashin adalci ne daga bangaren shi mijin shi kanshi perhaps yana bada fifiko tsakanin matar shi da uwar shi duk da cewa fifiko kalma ce da take da fassara akwai abin da ita uwar take bukata akwai abin da ita yar take bukata in ka dauki abin da ya kamata ka ba matarka ka ba uwarka so ba ta bukatan wannan abin ko sutura ne misali akwai sutura da ya kamata a baiwa uwa akwai nau'in sutura da ya kamata a baiwa ya so in kai irin wannan ba laifi bane amma akwai irin abubuwan da ya kamata dole ne ka kyautata ta yiwu ba ka kyautata mahaifiyarka ila mahaifiyarka da koko ka batta amma kuma ita matattaka tana shan ti mai kauri so kaga irin wannan abu idan mahaifiya ta lura irin wannan to yana kawo irin wannan matsala sai mahaifiya ta rika ganin wannan faso take ta mallake dana ni na rene shi duk abubuwan da ya sama ni ne nayi sila amma kuma ga wata rana tsaka ta zo tana nema moriyar da ya kamata ni in ci a matsayina na mahaifiyar shi ita sana abin nan so wannan shi ma yana kawo matsala sosai sannan kuma akwai yanayin zama ni gaskiya personally a kashin kaina bana bada shawaran mutum ya hada mahaifiyar shi da matar shi a gida daya saboda koda kai adalcin shedan nanan na zurutu a tsakani so zuciya za ka ga wani lokacin kai a matsayinka na miji ajizi ne ba cikakken mutum bane kana iya abisa kuskure kai abin da zai saba wa mahaifiyarka so kuma yana iya kawo kai wani abu ma za ka yi shi kai baka dauke shi wani matsala ba to kuma sai kaga yazo ya haifar da matsala kuma matsala tsakanin mahaifiyarka da matarka wa za ka bari wa za ka you know so sai ka zama kana cikin tsaka mai wuya situation ne da yake da matsala wanda ko malamai wurin bada fatawa irin wannan matsalan gaskiya suna taka tsantsan saboda yana da matsala sosai
to malama habiba kin ji abinda malam jamil da malama ummu salma ta fada kan wannan abin da ya shafi tsangoma daga wato uwar miji to a matsayin ki na wato matan aure wanda ke ma dai kina cikin wannan wato rayuwa ta aure shin kina ganin wani lokaci akwai matan yaya da zaki ga uwar miji ba ta da matsala amma matan da ita kwata-kwata ba ta son wannan dan ya kula da mahaifiyar shi to kuma irin hakan sai ya kasance ai ta samu matsala ko kuma zaki ga miji yana son matan shi mahaifiya ma tana son matar amma kuma ƴan uwan shi ma'ana wanda suke ciki daya za su yi ta zuga mahaifiyar sakamakon irin yanayin halayyanta da take yi wanda kuma wata kila rashin tarbiya ne da abin da ya shafi wannan makamantan abubuwa to a matsayin ki na wanda take da aure shin wani irin wato hanya ya kamata a ce a bi domin kiyayewa samun matsala tsakanin matar wato da uwar miji
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. To gaskiya hanyar da za a bi shine a gyara. Dan gaskiya yanzu ɗan matan ya zama har cewa suke yi ba za su aure mai uwa ba. Sai dai mara uwa. To a gaskiya mafi akasari ko ina dai zan tabo. Kin ga su yaran za ki ga yawanci in suna kishi da uwar miji ba su san su ga irin suna lura da iyayensu haka. Su dai a lura da su. Su kuma ba sa lura cewa su ma ba akwai ƴan uwansu maza. Da su ma suke yi ma ƴaƴan wasu ba to wani sai kiga ya zama kishi tsakani ta tsane ta ma tace ita ko me sai dai ya ce maman shi alhalin gashi in kika bibiya ma abin da yake mata ma ba ma yawo mahaifiyar shi to sannan su kuma wasu iyayen a gaskiya su tun farko ba sa san sarkai ne a gaskiya dan akwai wata yar uwa ta ma komai da kika sani din da aka kai ta tana amarya wanke-wanke yi kaza idan kayan sallah ne sai ta ce ka ba mama 150 ne ka ban 100 saboda an ce ka fifita maharfiya ka sai da annabi ya kira uwa su uku sannan ya faɗi uwa bato ana nan ashe abun bai mata dadi jira take abun ya bus to sai aka rabu da yarta to yar na dawowa gida ta kuma ba da shawara wannan sister na wata ce ka sai injin nika a rinka tarawa ana samun kuɗi saboda mijin ya ce daga ita ƴaƴan biyu su to ai daga ba da shawara ne sai aka ce ta san mace shi in gajar ce miki ba sai da suka yi mukanwannin tawa duka har da cizo to kin ga irin wannan ma kaman abin yana ranta da baya ranta bi isa a ce dan zuwan wannan yata ta hatta harsalati ta fadan maganganu marasa dadi ba akwai ran da 11 dare ba ta bacci ba yana dawa ya kawo mata leda da yake kawo ma ita matar ta shi tace ba ta so ita kawai saki so a bata ba biyayyen da bace mata ba to sai da ita sister na wata samu je gida ta koma sai ta barka da ƴaƴanta to sai aka fi ganin mutuncin juna dan da cewa matai idan ya bi sister nan nawa to ita da shi har abada
ita mahaifiya
sosai abin ya faru kafin azumi to har bayan sallah karma san ne fara zuwa gidan ita sister nawa nan sai an gyara nan sai an gyara gaskiya ni na sha jin in mata su ce kai ki aure mai uwa a ce uwa miji ibola a ce hawan jini a ce ulcer ba abinda ba sa musu wannan kirarin to kin gani dole a gyara duka in dai kina ya mace ko babba ce tsohuwa ko ki yarinya dole a gyara gaskiya sannan a samu maslaha
to malama Ummu Salma kin ji abinda malama Habiba ta faɗa na cewa akan kira uwar miji Ebola ulcer wasu irin nau'in cututtuka dai hadda hawan jini saboda hadda ciwon suga saboda irin matsalolin da iyayen wato miji suke kawowa akwai iyayen mijin da zaki ga duk abu ko zaki lashe mata kafa ne ba zaki biya ta ba ita kawai watakila son ki ne ba ta yi to shin kina ganin a matsayin ki na mace mai aure kamata yi a ce tun kafin lokacin da za a kai ga yin aure wato a daidai lokacin da ake maganan aure shi namiji ya rika kawo matan shi ne su fahimci juna da mahaifiyar shi ne ko koya ne abin yake inda za a samu wato kwanciyar hankali
to ai kuma daga nan sai a ce ba ta da kunya tun kafin ayi auren ta fa an kawo ta ta zo suna kirkiri da idanu tana kallon mutane ta gama sanin sirrin gidan tun kafin ta shigo ai wannan ma bai taso ba a ce waya dauko ta a kawo ta kawai dai mai ta addu'a shine kawai Allah ya hada ka da miji na gari ya baka kuma ƴan uwa ma wanda za su riga kaunan ka shine amma maganar a ce waya a kawo ta kwata-kwata bai ma taso ba wasu ai suna jin labari ko daga irin bincike da ake zuwa ake yi wasu suna jin labari wasu kuma ba ma su ji labari ba daga yanayin shi dan zai zo yake ga ta daga biki a ga sai meye dalili wani yana dan tsungulawa ya fadi yace matsalan daga gurin mahaifiyar shi ne to idan aka fara samun irin wannan abubuwa ba za a ce ba za a yi aure ba saboda in har Allah ya riga ya rubuta matar shi ce ba wanda ya isa ya hana shi wannan yarinya to irin wannan ni shawara da nake bayarwa ke kai ki je wai dan uwan mijinki ba ta kaunan ki kije ke ma ki ce ba ki kaunan ta zaki mata biyayya ba yau inda a ce uwar ki ce ai zaki mata biyayya to ita ma ki dinka yi mata biyayya kuma ki dinka kyautata mata zuciya ba ta da ƙarshe wani lokaci za a iya yi miki abinda dole sai kin bada amsa to amma dai ki dinka yin hakuri kuma in zaki bada amsa ma ki san irin magana da zaki faɗi saboda me ita uwa ce uwa ce kuma dole ka yi mata biyayya tunda har ta haifa miki da ta mishi tarbiyya kika gani kika ce kina so har ta aure shi kuma ni ina ba mu shawara mata in har uwar miji tunda ba ta kaunan ki ta taima dan ta sanadiyan wai ya ƙara aure to ki yi hakuri kai ki tada hankalinki kila idan aka ƙara auren za a iya auro wadda ita kuma ta ta ku saboda irin haka ya faru ba ɗaya ba ba biyu ba uku
to na sauraron mu a daidai nan zamu dakata da wannan tattaunawar sai ku biyo mu a mako na gaba to mun jin ci gaban wannan tattaunawar kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin yau da gobe ne dake zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka dake a birnin Washington DC yanzu kuma zamu leƙa fagen hira da gozuwar mu na mako amma kafin nan bar mu dan sarara kana muka dawo shirin namu zai dora
Amelia, you're the only one I've got.
yake masu sauraro idan muka dawo gefen wato gwallar mu na wannan mako muna tare ne da babban bakuwa wanda ta fice musamman a dandalin sadarwa inda za ta bayyana mana hanyoyi da ta bi domin cimma wannan matsayi da take ciki a yanzu. Barka da zuwa malama.
Barka ka dai. To ya sunan malamar? Sunana Aisha Falke. To
masha Allah
ni ce malama Northern Hibiscus.
Malama Haidu ID.
Haka. Allah sai.
So wace ce Aisha Falke?
Aisha Falke ni kana zan nace miki ga Aisha Falke saboda me zan ce kamar hawainiya ne
kina cancanzawa ke
ina cancanzawa amma zan iya ce miki serial entrepreneur ce serial entrepreneur ana nufin me yin business da dama da dama wanda ma ba su shafi juna ba so na farko ina aiki zan iya cewa kamar aikin jarida kadan communications so ina ni strategist ne when it comes to communication. Da yake nan na biyu ina da shafin Northern Hibiscus wanda yanzu ya zama company ga baki daya a ƙarƙashin shi ana film ana abubuwa da dama na fadakarwa banda dai su hide my ID din da sauransu. Yanzu ya zama ba shafi bane kawai akwai abubuwa gaskiya da dama da nake yi ina da NGO ina da abubuwa so zan iya cewa ni yar kasuwa ce ta fanni daban-daban amma ni uwa ce mata ce yar arewa ce asali na Kano
gashi nan dai duka
da duka dai shi zan ce miki kamar hawayen yanan da nan da nan da nan
so in muka duba za mu ga cewa wannan Northern Hibiscus ɗin nan wani wato shafi ne a dandalin sadarwa na zamani da ya kunshi abubuwa da dama to amma kafin mu kai ga abubuwan da ya kunsa shin me ya jawo hankalinki kika kafa wannan wato shafi na Northern Hibiscus
akwai dalilai da dama amma babban dalili shine shekara 8 da suka wuce lokacin ina dinki ni tailor ce ko in ce fashion designer tunda dai ina da tailori na
haka
so kamar mai kirkirar zanen kaya ba sai kuma in aka maka kayan sai ka bayar dinka to sai na lura da in na gama aiki na dawo gida ba inda zan je in yi walwala ka zauna ka karanta kai dariya sai dai in je ko Linda Ikeji ko Bella Ninja kuma sai in ga in ba wayayyen kwakwalwa gare ka sosai ba sai ka ga abubuwan su sun yi tsauri da yawa ba irin abin da za su nishadantar da dan arewa bane ba sai nace a'a sai muna magana da wata kawata sai nace mata you know GP abin da Linda Ikeji da Bella Ninja mu arewa fa ba mu da irin abin nan kwata kwata sai ta ce ma you can start zaki iya fara nace zan iya fa nace eh ku a zan iya fara mana shikenan na fara da na sai domain name na fara da rubutu a yanar gizo a website kamin na zo social media haka muka fara
to yanzu bayan yadda kika hanyoyin da kika bi kika kafa wannan shafi na Northern Hibiscus wasu irin wato kalubale kika fuskanta
kalubalen da zan ce na fuskanta na farko shine rasa gane kan abin da farko yadda mutane da basu gane ba a lokacin sai akwai wani shiri da ake yi mai suna Fashion Police a channel E channel ne a Turai ne to sai na su da yake sun dan yi nisa sai na dauko wannan akida sai na kawo arewa to a lokacin kuma arewa bata karba ba sai abin gaskiya aka dan samu dama me zan ce kace na ce kamar tunda kaya ne in mutun ya sa kaya zaka iya cewa rigar ba ta kyau ba a'a dan kunnin yayi kyau kaza kaza sai mutane suke ganin kamar ci musu zarafi kake yi bayan kamar fashion critic ne to sai muka daina wannan sai muka zo muka fara abin da muke har muka daure kawai yadda muke in kida ya canza sai rawa ta canza yadda muka fara daga Northern Hibiscus da farko ba haka yake yanzu ba gaskiya
to wasu irin matakai kika bi domin cimma wannan buri naki da kuma magance kalubalen da kika fuskanta
muna amfani da data so yanzu in aka yi sati ɗaya ana posting abu in muka ga an samu kalubale to za mu dawo mu zauna mu ce to meye ne matsalar kaza da kaza da kaza yawanci in aka samu korafa-korafa aka yi zage-zage a comment section da sauransu ba ma dauka wai aini aka zaga kawai zamu ga okay wannan abun ba lalle bane suna son irin ka ba to a canza mana in ma bai samu engagement da yawa ba za a iya cewa to kar ai kaza wannan satin a canza to haka muke yi
to batun irin matsalolin da mata suke kawowa wannan shafi na Northern Hibiscus kamar wasu irin kalan matsaloli mata suke kawowa kuma ta wani irin hanya kike bi domin kiga kin magance musu matsalolin su
yawanci gaskiya matsalolin aure ne an kuma matsalar ba ta fi ɗaya zuwa biyu ba mazajen mu sun kasa gane mu haka ne in kika sauna kika dau DMs guda 100 in kika analyzing saboda ni I work with data in aka zubo su zaki ga matsalar guda ɗaya ce mijina yayi kaza mijina ya kasa yin kaza mijina yayi kaza miji kama namiji ya turo da matsala ɗaya mata sun turo da 100 amma matsalar is rashin fahimtar juna ɗaya kenan na biyu kuma gaskiya matsalar is ba iya communication ba saboda nakan ce in mace ta zo tana cewa wallahi ba za ki gane shi bane ba shi da dadin harka sai in ce musu to Fir'auna ma fa matar shi sun zauna tare kuma yana kashe maza yara maza amma kuma har sai convincing in shi yazo ya aje Annabi Musa alaihi salam a gidan shi kuma har ya rayu so kin san in dai kina da dabara zaki ya zama da koda zaki ne so ke as mace duk da dai ana son ya zama da namiji shi ma yana contributing but ke mace ke zaki ke ce kike da dabara ke ce kamar halittar ki ne dabara ce da zaki iya karkatawa duk da dai mazan suna dan da matsala su ma wani yawanci gaskiya matsalar aure ne daya kenan na biyu kuma wata rana in suka kawo matsala yawanci ba sa so ai posting ma sai su ce da Allah ni dai kawai ki bani shawara ba sai a ba su sai su ce in shawara ta fi karfi na da gani nake ai zan iya ansa komai da komai da naga abin ya fara yawa sai aka fara hada su da therapist da masu counseling din aure da sauran saboda abubuwan suna yawa to daga nan wasu a magance wasu ai posting wasu kuma a ce ki je ki ta addu'a saboda abubuwan da yawa
kamar irin waɗannan mata da suke kawo matsaloli shin ko akwai wani wacce ta taɓa kawo matsala garin a taimaka mata hakan ya saka ki cikin matsala da damuwa?
To akwai guda ɗaya da farko ne ma yanzu dai in kika samu matsalar ki kawai karanta nake yi miki addu'a in baki shawarar da zan baki bana kwallafa raina a labarin mutane in baka ba sai ka shiga damuwar sai ka shiga ciwon damuwa
depression
to kaga matsaloli 100 a rana in ka ce zaka zauna duk kowanne kai assimilating ba zaka yi taka rayuwar ba kin gane akwai problem guda ɗaya da wata banta omanta da su ba miji ta taba turo message ne an yi post ne kin san kullum bad news sai aka ce to yau ai good news sai ta turo message ta ce kai mijina mai kirki mai kaza muka yi posting to bayan wata hudu ne ko biyar yawanci zaki ga Allah in kika bude DMs din mu wasu tun 2017 ake hira da su har yau za in kika scrolling zaki ga kullum
matsalar
wani sa'ilin ma ba matsala ba ne kawai malama bari na gaishe ki kin ga an siya min sabon kaza an siya min nayi sabon gyale nayi sometimes they just want to talk to somebody so mostly gaskiya farkon fara na zan yi discuss saboda mental health ne mace ta zo ta faɗa abin da take so ta faɗa a DM ai hira ai wasa a wuce so sai ta bayan 4 months sai ta dawo sai ta ce min malama kin ga ina yabon miji ashe na ce mata me ya faru sai ta ce min to ita dai ba ta sani ba wani abu ya sha me ya faru kawai dai ta zo ta ga yana so ya cire wa kanwarta kaya abu fa kamar hauka sai kanwar na ihu shi ma yana ihu ita ma tana ihu aka tsaya yaki kallon matar Ha, tace da ƙarshe dai ta dauko kwalba sai ta buga mishi. Da ta buga mishi da ya dauke ta ya buga ta a bango sai ta suma. To da ta farka dai shine aka neme shi aka rasa ta ibi yaran ta kai su wani gida. To wannan case din da aka dinga case din nan da ƙarshe dai mijin ya bata. To wannan case din dai kam ya shiga raina saboda you know abu ne kamar film. Kin gane? Da ƙarshe shi ma da ya shiga wani irin depression tace ba za ta zauna da shi ba gidan aka ce dole sai ta dawo ta zauna da shi daga ƙarshe dai ranar shi ma depression kawai ya fita zai hawo ko zai tafi hanyar Kaduna ne ya fita daga motar kawai aka je kawai aka ringa neman shi aka rasa kawai sai aka ga mota da mukulli sai aka zata kidnapping din shi aka yi for 4 days bi shiga tashin hankalin da muka shiga kullun ta kira ni ta kuka ashe wai wani hotel ya samu ya buya abu dai wani irin drama da kan na jaki da yawa da ƙarshe dai dan gaya miki mutumin nan har an zo mata an fara zaman makoki fa a garin su
ikon
wallahi tallahi har muka yi posting ɗan aji wasu suka je suka mata gaisuwa da sauransu sai ya akai ne sai ya kira bayan 4 days ta galabaita ta zama wani iri duk ɗan uwan shi sai ya dau sai ya kira wani abokin shi wai su hada a Abuja yana Abuja to because an riga an gaya wa kowane aboki akwai matsala sai abokin ya wani WhatsApp group da ake ta neman shi sai suka hada WhatsApp group din aka ji hira sai ya ce to ni fa wani ya kira ni
haka
to shine fa aka je aka same shi aka yi magana sai ya ce wai shi bai ma san lokacin da ya fita daga mota ba ya bar mu kullun fa akan titi sai aka zata kidnapping to da ƙarshe dai dan gaya miki ya koma yana koma a cikin makoki ta tashi ta runguma mijin abu ne kamar film to yanzu dai biki gani ba zaman lafiya da sauransu ina ji wani abu ya sha me ya faru samun ciwon kwakwalwa Allah kadai ya sani amma daga baya ma muna magana da shi da matar da mijin alhamdulillah
to ma sauraro duba da yanayin yanda lokaci ya fara daga mana kafa ina gadi anan zamu dakata da wannan tattaunawa da muke yi da wato gwarzonmu na wannan mako inda za ku tara da mu a mako na gaba domin jin cigaban duka wato tattaunawa da muka yi
to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji manyan su musamman ma wakiliyarmu Rukayya Basha da wadda ta daidaita mana sauti Julie Lescrasham da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya
Wasan kwallo ba ta manta ba, wasan kokowa ba ta mance ba.